gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 amma takin wasan dabda na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta doke Monaco da kwallo biyu da daya a karawar zagaye na biyu. Juventus ta samu nasarar jefa kwallon ta da farko ne a cikin mintuna na 33 da fara wasan da kafar dan wasan ta mai suna Manzuki daga bisani dan wasan ta mai suna Dani Alves ta jefa kwallo a ragar Monaco na biyu a cikin mintuna na 44. Ita kuwa Monaco ta samu nasarar jefa kwallo daya tilo ne a ragar Juventus ta kaman dan wasan ta mai suna Mampen a cikin minti na 69 da fara wasan. A karawar ta farko dai Juventus ta yi Monaco har gida ta shata kwallo biyu da nema. Wannan ya hada jimillan Juventus tana da kwallo hudu, Monaco tana da daya. Wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta samu ya bata damar zuwa wasan karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017. Rabon Juventus ta lashe wannan gasa tun shekara ta 1999 a kimanin shekaru 21 kenan, inda a shekara ta 2015 Juventus sun taje wasan karshe inda suka buga da Barcelona. Barcelona ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ke kasar Spain za ta kara da takwararta ta Real Madrid a zagaye na biyu na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai din, inda za su buga wasan dabda na karshe semi final. A karawan farko dai Real Madrid ta samu nasara akan Atletico Madrid da kwallaye 3 da nema, don haka yanzu Atletico tana neman kwallaye 4 da babu kafin ta kai ga wasan karshe. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Haka zalika a bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 Southampton za ta karbi bakuncin Arsenal a wasa daya da ya rike Conte a tsakaninsu na gasar Premier League. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria. A tarayyar Nigeria kuwa bangaren Nigerian Professional Football League Premier League na bana na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma za a kara a wasa ɗaya tilo da ya rage wanda ya zo kwanta a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. A yau za ta karɓi bakuncin Enugu Rangers a Gombe da misalin karfe 4 na yammaci agogon Nigeria Niger huta lafiya.